Wannan mummunan al'amari ya faru ne a jiya Litinin da rana lokacin da 'yan bindiga suka zo akan babura suka bude wuta wa manoma a daidai lokacin da suke halartar wani aikin gayya. Abinda ya yi sanadin mutuwar mutane 37 cikin su har da yara 14 da mata 4 yayin da wasu mata 4 suka ji rauni kamar yadda wani ganau da bai so a ambaci sunansa ba ya bayyana mana.
E bi gurin ka da mintu waita cikin diye.
Ya ce jiya a wajejen karfe 2:47 na rana wasu 'yan bindiga suka zo a kan babura kimanin 21 kowane babur na ɗauke da mutane 2 waɗanda suka iske mutane a gona suka buɗe musu wuta. Mu dai mutanen dare dai ba mu san abin da ya haɗa mu da 'yan ta'adda ba suna yi mana kisan ɗauki ɗaiɗai kuma mun yi ta kai kukanmu wajen hukumomi amma har yanzu ba a ɗauki mataki ba. Tun karfe 2 na ranar jiya Litinin ne abin nan ya faru amma sai a karfe 7 na safiyar yau Talata jami'an tsaro suka zo mana. Matan nan 4 da suka ji rauni nan suka wuni suka kwana yashe. Kisan fararen hula wani abu ne da ake ganin 'yan bindigar yankin Sahel na neman mayar da shi sabon salon yaƙi. Abinda ƙungiyoyin kare haƙƙin yara CONAF Niger ke Allah wadai da shi. Malam Ganda Salai shine shugaban wannan gamayya.
An kare da maza yanzu da mata da yara ne ake kashewa. Abin bai da kyau. Daga Niger da Burkina da Mali. To, waɗannan an ta'adda sunansu dai ne an ta'adda kowa bai san abin da suke so ba. Tunda in mutum kasa ake so bai kamata ba ya kashe mutane kamar dai ciyashoshi. Kowa na mamaki to waɗannan mutane menene nufinsu? Wallahi akwai mamaki sai dai kowa tashi sai tunda abin gwamnati ya gaza ya kamata kowa ya kare kanshi.
Fararen hula kusan 90 ne aka kista cewa 'yan ta'adda sun kashe a karkarar dare dai ta gundumar Bani Bangu jihar Talabiri daga watan Maris din da ya gabata kawo yau galibin su a gonaki ko kuma akan hanyar zuwa gona. Lamarin da ke barazana ga ayyukan noma a yankin da matsalar tsaro ta durƙusar da komai na harkokin tattalin arziki. A makon jiya wani rahoton ƙungiyar Human Rights Watch ya gargaɗi hukumomin Niger akan buƙatar ɗaukar matakan baiwa jama'a kariya a jihohin Tawa da Talabiri masu makwabtaka da ƙasashen Mali da Burkina Faso inda 'yan ta'adda suka kashe mutane kimanin 420 a watanni 6 na farkon shekarar nan ta 2021. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.